الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أمة الشيخ يدري النبي أعظم عذري ولتعطفي بنظرة تأكلنا بالزفن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بايان هكا ينقوى ما سكلم رسولارو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mungodi wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu iko cikin baiwan shi muka hada a wannan halka wanda ita ce halka ta farko ta series din silsilar karatun mu wanda za mu sanya wa suna asadu ga amsarka. Wannan karatu mai albarka ya bayo asali ne daga wani series na karatu da malam Asad ya fara a shajin sarki Zaki, wanda ya zamana wayyana magana akan Shehu radiyallahu ta'ala anhu da kuma abubuwan da yake tunani, abubuwa ne wanda Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya aikata wanda suka sabawa shari'a, ko ya faɗa wanda suka sabawa shari'a, wanda ya dauki abubuwa ya fara yin maganganu akai. To dalilai da yawa da sun sanya nayi shiru bazan magana ba, to amma yanzu kuma nayi hukuncin dole zan yi mutaba'ar wannan abubuwa da ya fara, kuma za mu bashi amsa kamar da yanda nace asadu ga amsarka, to lalle za mu bashi amsa. Kuma insha Allah za mu yi bakin gurgurdan yin insafi da adalci. Abinda muke kira zuwa ga al'umma na farko shine a nemi gaskiya, a nemi gaskiya, wato kar mu siyasantar da addini a cewa ni munir dan dariƙa ne, idan na mutum magana dikan tayi kaza sai eh tayi eh eh tayi 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 ko da ban da hujja. Yan izala in na fadi magana za su bata yi ba bata yi ba bata yi ba ko mu hujja. Ina roko daga yan uwan mu dukkan su musulmai, wato yan izalan da yan dariƙan, dan Allah dan Allah mu nemi gaskiya, dan Allah mu nemi gaskiya. Kar kake ni dan dariƙa ne, duk abin da na faɗa ya zama gaskiya, ka auna shi ba ni ba. Shehu Mushau Tijjani radiyallahu ta'ala anhu warḍahu 'an nabiyyi ya faɗa yana cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar fama wafaqa ku fa in wafaqa ku fuzuhu wa in khalafa fatrukuhu. Idan kun ji wani zance an ce ni ne na faɗa, to ku auna wannan maganar a mizani shari'a, in yayi daidai ku dauka, in yayi zama ba daidai ba ku aje. To dan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu zai zama ya aje wa dukkan al'ummar duniya wannan sikelin, ya kuma ba da go ahead, ya ce duk wanda ya ji maganar shi kafin ya yi aiki da ita ya biya da ita cikin wancan sikelin na shari'a, to ashe duk wanda ya bi bayan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu maganganun shi suna mizani shari'a. Abinda suka daidai da mizani shari'a a ɗauka, abinda suka saba mizani shari'a a bari, a ɗauki abin da ya daidai da shari'a ɗin. Wannan shi ne ƙa'idar da nake so dan Allah ya uwan mu su kula akai. Na biyu, a su malamai, dan Allah malami kar kai dukunkune nasi, kar ka kawo son zuciya a cikin abin da ka sani cewa wannan abu in ka faɗe shi zai zama damuwa a cikin al'umma, ko kuma wannan abin ya saba da ra'ayinka, saboda haka idan ka zo karanta shi sai ka dukunkune shi, ko kuma a awani yayi magana mai ma'ana amma saboda kana so kai mai sharri dole sai ka canja masa abin da yake nufi. Ina yawan faɗa mafi yawan abubuwan da ake tuhumar mutane da shi, wasu ne suke komawa gefe su daura maka niyya kuma sai su ce haka kake nufi, kuma sai su tuhume ka da wannan abu. Yanzu misali, duk lokacin da za a ce wani yayi wa Allah kwatanci, zaka ji in an tambayi walin zai ce a'a ni ban wa Allah kwatanci ba, ashe wasu ne suka sawwara suka lika maka wannan kwatancin suka ce dole sai ka yarda kai wannan kwatancin, sannan ko sai a zo a hukunta ka da wannan kwatancin. Misali nake yi, so abubuwa da yawa muna sanya siyasa a ciki, dan Allah dan Annabi mu ne na sa siyasa, addini addinin Allah ne. Wato abubuwan da dama a bayan sanya da cikin dalilan da yasa dana dakata daga abubuwa irin wannan, wato yadda naga ba'arin mutanen izala musamman Musa Asadul izala kai hakuri malam Musa yake yawan sa siyasantar da addini,
wallahi ina jin tsoro idan har zamu mai da addinin mu kayan wasa irin haka cewa dole sai na murde dalili yayi gidi da abin da nake san fada to muna cikin hadari muna cikin abinda ba zai mana kyau karshen shi ba muna roƙon Allah ya dakatar da mu duk abin da zamu fada muna roƙon Allah ya sa ikhlasi duk abin da zamu fada muna roƙon Allah ya ba mu ƙarfin guyuwar sauka daga dukkan wani abu da yake ra'ayin mu in dai ya saba wa shari'a Allah ka ba mu ƙarfin guyuwar da zamu dauki zance ko daga waye fito in dai yayi daidai da ma'aunin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na gaba zan bada hakuri a zuna yi maganar cewa duk da zaman na shirin cewa ina cikin halin tafiya zan yi wannan program kamar karfe 1 ne dazu to wallahi nayi tafiya sai yanzu na dawo gida abinda nayi zato idan naje inda zan je kafin in shiga cikin abinda zan fara abinda yake ni zan ki samu interval na awa daya sai yi amfani da wannan awa daya din in yi wannan program to bai yi ba ina zuwa inda naje kawai na shiga cikin abubuwa ban kuma samu na mallaki kaina ba sai yanzu na dawo gida ina bada hakurin wannan yan awanni da suka karu awa 3 tsakani daga abinda na faɗa ko 4 ina roƙon afuwa akan wannan Malam Musa yayi maganganu da dama amma mafi muhimmanci abinda yayi magana a jiya zan magana akai daga baya kamar inda nake zamu hada shafin sarki zaki zan yi kokarin bibiyar wasu abubuwa a baya waɗanda naga akwai buƙatar a tattauna su a tattauna waɗanda naga ma ba buƙatar a tattauna su zan bar su a cikin shafin sarki zaki zamu ci gaba da wannan program idan Allah ya yarda kuma zai yana zo mana duk ranar Alhamis in Allah ya yarda kafin in fara shiga cikin mawdu'ina ina roƙon yan uwa dan Allah dan Allah dan Allah banda zagi wato in na ce banda zagi ba ina nufin ni kar a zage ni ba ni duk wanda zai zage ni ya zage ni kuma zan yafe masa na ma yafe masa wanda ya zage ni a baya na yafe masa duk zagin da ya mun wanda zai zage ni a nan gaba na yafe masa ma zagin da zai mun har bayan na mutu wanda yaga zai ci gaba da zagi na ya ci zagi na har bayan na mutu na yafe masa tun daga yanzu ya ci gaba da zagin ba kuma ina masa umarni da mummunan aiki bane tunda zagin musulmi fasikanci ne sai babu musulmi fusukun wa qitalu kufr to ba ina masa umarni da mummunan aiki bane ba ina so mutun ya zama fasiki bai ci gaba da zagi na ko ya zagi wani wato ina nufin dai idan ya ga haka ya zaba saboda kiyayya ta da shi har ta kai ba zai iya yin adalci cikin abin da zan faɗa ba sai ya zage ni to ina nufin wannan haƙƙin da ya dauka ni dai nawa haƙƙin da ya dauka na yaje yaje kuma ya nemi yafiyan Allah da ya haramta zagin musulmi yaje ya nemi yafiyan Allah da ya haramta zagin musulmi waɗanda nake wa magiyan su daina zagi su ne waɗanda suke zagin wasu saboda mu dan Allah dan Allah ku daina zagin kowa saboda mu dan Allah ina roƙo dan Allah masu zagi ku daina zagin kowa saboda mu ni ba zan taɓa jin dadi a ce an zagi wani dan ni ba ban zan ji dadin haka ba kuma zagin nan jiya na ji Musa Kaduna Asad da Izala yana faɗi yana cewai mu muna harzika muna zagi amma abin da zai mamaki mutumin da ya zagi Shehu Ibrahim ya kuma ce nan gaba in aka ƙara yi mai wani abu zai zagi mahaifin Shehu Ibrahim jiya ya sake faɗa a shafin sarki zaki yace duk wanda ya ƙara taɓa shi ai ya san wanda kake so kake jin nauyi zai zage shi to mu annabi muke so muke jin nauyi sallallahu alaihi wa sallam to yanzu shi yanzu wannan da yake wannan abubuwan muƙabaran mu da shi a shafin sarki zaki ba mu rabu zai da ya zage ni yace mun makareci ya maimaita dai da iya na bashi kuɗi to yanzu mai irin wannan shine zai rika dawa na tawai wasu suna zagi wai har yana ce idan ku sufayen gaske ne bai kamata a ce kuna zagi mu muna zagi ne ka koma muƙabalan da muka yi da kai ko in ce mutane su koma muƙabalan da muka yi da shi a shafin sarki zagi can ƙarshe zagi na yi da zagi muka rabu yana zagi na nan makayyaci daman ka san kai ya kake daman yo ba kai ya kai ba haka ya rika faɗa amma da muka ƙare sai da ne haka nace to Malam Musa sai da suna mu yafi juna ne da kai so ba ina so in tsarkake kaina ba ne amma ina so in faɗi cewa dan Allah masu zagin wannan kuna bin sunnar Musa asali sunnar ne duk da shi yana kokarin wasu lokaci ya kare kansa amma to ka san mutumin da yake kullun danne bai fushi dan ya hangi wani to yana cikin hadari shi bai san ma ka san an ce gwano baya jin warin jikin shi to wannan dai a gurguje abinda zan magana akan shi ina roƙon masu zagi mu dai in dai kuna san mutum ba za ku zagi kowa ba duk wanda yake san ba zai zagi kowa ba zagi ba sunnar mu bane dan ba sunnar manzon Allah bane shiwo mu shiwo barar Abdullahi ta'ala bai gina akan sunnar annabi Muhammadu yayi kira ga dukkan masoyan shi yana cewa Allah Allah ya kaumi fala abadan tukal mikum fitnatun lisawi fasallu la tashdumu abadan la tabribu abadan wa in duribtum fasabru innakum suburu yace ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah ya ku mutane na ya ku jama'ata ya ku masoyana har abada kar ayi amfani da ku a tada fitina kullum ku zama masu sufantuwa da sufan hakuri yace idan aka zage ku karkar kurama kar ku zagi kowa la tashdumu abadan kar ku bata kowa la tabribu abadan kar ku bugi kowa wa in dulukum ba wai a zage ku ko bugwan ku aka yi kar kurama me nake so ku yi fa saburun ku zama masu hakuri innakum suburu da mu ku da masu hakurin ne masu hakurin ne saboda haka mu tafiye mu ba zage saboda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da dama a zage kowa ba shi yasa shi warda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare kiran al'umma shi yana jaddada musu takon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kar ana zagin mutane kullun ka zo mai hakuri wannan shi ke koyowa sunnar manzo Allah shi ke koyowa littafin Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya kuma ku daina zagin kowa ba masu duk wanda ya zagi ya san ba ya bi koyarwar mu bane ya bi koyarwar asalin izala na kadina ne to wannan nake so da Allah ayi hakuri a daina zagi a bar musu su zagi akwai waɗanda su sun iya zagi da kowane bangare to daga bangaren mu ne ina neman afuwa ina neman shiriya daga Allah tabaraka ta'ala a gare da a gare ku na cewa mu daina zagin bayan Allah kowa mu kyale shi mu fadiya bin mu kasance yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarce mu nan yadda shi mushi barar Abdullah ta nan yazo ya kare isar mana don sakon nan manzo Allah cewa mu zo masa hakuri mu zo makar mu fada kan ai fada da mu kar mu tada shi na kar tada shi da mu a nuktar da zan magana akan ta shine Musa asal izal ya karanta tafsirin shehu radiyallahu ta'ala anhu a cikin surati Yusuf sai kawo wata magana sai yake cewa shehu Ibrahim radiyallahu anhu yayi wa annabi batanci a surati Yusuf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalili shi ya ce wai da shehu yazo fasarta wa in kunta min qablihi min ghafilin wa in kunta min qablihi lamil ghafilin sai shi wanda Allah ta'ala yace ai aljahilina bi khabari yusuf shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yi na nafusu alayka ahsanu qasl ba wa ina ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamil ghafilin ai mu inda Allah tabaraka wa ta'ala mu ne muke baka kissa mafi kyawun kissa daga cikin abinda muka yi maka wahayi da shi a cikin wanda alqurani din ko da yake kafin mu maka wannan wahayin daga alqur'ani baka san wannan kissar ba sai shehu radiyallahu anhu sai yace ma'anan wa in kunta min qablihi lamin alghafilin ay aljahilina bi khabari yusuf ma'anan alghafilin din nan kunta min qablihi lamin alghafilin ma'anan shi wadanda ba su san wannan labarin na yusuf ba anan sai shehu radiyallahu anhu sai kalmi amfani da karma aljahilina ay lamin alghafilina ai aljahilina bi khabari yusuf wato sai asadul izala sai yayi tunani a ran shi sai ta wai anan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi yayi wa annabi batin shi ya sufanta zina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama da jahilci to ana abinda asadi yayi ta bambami akai wannan abun cin mutuncin annabi ne an sufanta annabi da jahilci wal iyadu billahi wallahi da asadi yayi adalci da yayi adam da sai ya koma ya bi matsalar a hankali tukunna kar kiyayya shi dauke shi ya zo yayi abin da yayi ya dora abin a ilimi tukunna na farko ya dauki ma'anar aljahalu a istilahin malamai din sun ce aljahalu malaman mantiki wanda kuma yana da dauri mai fadi da yake takawa a cikin usulul fiqhi wanda kuma da shi ne ake shirar hukunci daga littafin Allah da sunnar manzon Allah dan dukkan mutum wanda bai zama usuliyi ba daman zai ta rigima da nafsi zai ta rigima da dalili to dole sai ka zama ilmul ala din ko ulumul ala kana shi kafin ka fara wannan hargido din da kai magana matsalar inda kanshin jahilci malamai suna ganewa ko da jahilai sun jade ba su gane ba malamai suna ganewa wannan kalmar ta jahili ta aljahalu musali larabci bahaushe ya same ta ne a larabci har yanzu ya kasa hausantar da ita to a wurin bahaushe idan aka ce wani jahili ne mutlaqan jahili mutlaka da kake tsalakin jahilci gawa ne tabo ne gaskiya ne har a wurin balarabi har a wurin kowa to amma idan aka koma ma'anan kalmar al-jahl da ma'anan ta a wurin malaman usulul fiqh yanda suka ciro ta daga wajen malaman mantiki shine kawai in baka san abu ba to wannan abin ka jahilce shi duk abin da baka sani ba to wannan abin ka jahilce shi kuma menene so da haka a daidai wannan gabar idan suka ce abu kaza ka jahilce shi ba ana nufin wai zagin ka akai ba ana nufin baka san shi ba to mu bi tafsir din malamai gabaki daya mu ga shin sun ce wannan kissar daman cinkan Allah wa annabi wahayi daman ya fanta mu bi sabbin nuzul na ayoyin ko na surar gabaki daya shin dama wannan kissar kan Allah ya wa annabi wahayinta annabi ya fanta amsa shine a'a bai fanta ba to tunda bai fanta ba to wannan shine ma'anar duk abinda baka sani ba ka jahilci wannan abu zamu bi na dai kenan da ya kamata Musa ya duba wannan tukunna a mizanin ilimi zamu yi wannan magana zan faɗi dalilai na akai na biyu bayan nan shin kafin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a malaman tafsiri akwai wani malamin tafsiri guda ɗaya da yake fassara wannan kalmar ko wannan ayar da yadda Shehu Ibrahim ya fassara ta idan babu Shehu Ibrahim ne na farko to sai a ce yana da mubarrir yana da wani dalili da zai barrantar da shi akan abin da ya faɗa idan an rasa sai a ce to Shehu Ibrahim ya yi kuskure kai kamace kai a wurinka ni in nace yayi kuskure kai kamace yayi laifi amma kafin Shehu Ibrahim ya fassara wannan aya akwai malaman da sun fassara ta da yadda ya fassara da yadda ya fassara zan kawo su bayan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala akwai malaman da duniya ta shege ilimin su sun kuma dawowa sun fassara ta da Shehu Ibrahim ya fassara malamai to idan haka ne kan Shehu Ibrahim akwai wanda sun fassara ta da haka a tafsirin su bayan Shehu Ibrahim akwai wanda sun zo sun sake fassara ta shi Shehu Ibrahim ya shiga tsakiya wasu sun gabace shi akan irin wannan fassarar wasu sun biyo bayan shi akan irin wannan fassarar tambayar da zamu yi anan zan kawo su tambayar da zan yi anan malam Musa bai san cewa waɗansu sun yi wannan fassarar ba kafin Shehu Ibrahim kuma an samu wanda ya yi irin ta bayan Shehu Ibrahim bai san wannan ba idan ku bai san wannan ba to malam Musa bai ilimin shi bai yi zurfi ba wato rishin zurfin ilimi ya san yake zuwa yana yin abubuwa daga baya su zo su dame shi idan kuma malam Musa ya san da waɗannan amma kuma sai ya zo ya zafi Shehu Ibrahim kadai ya ce ya wa annabi fatin sai ya kada sauran to sai mu ce me dalili su sauran da suka fassara da yadda Shehu Ibrahim ya fassara kafin ya zo da wanda ya fassara bayan Shehu Ibrahim me ya sanya su malam Musa bai hado da su ba yace wannan taragon nayi wa annabi fatanci ba Shehu Ibrahim bane shari'a ciki akwai wani akwai wani akwai wani me yasa bai haka me yasa bai haka wannan shine tambayar ya kamata ya amsa shin waɗannan malaman bai san su bane idan bai san su ba to dan yayi gaggawar fitowa yayi karatu akan mas'alar da bai yi bincike akan ta sosai ba dai kenan kaga dole duk kunya da karshe kamar da yadda idan ba a manta ba tun zamanin da muke tukunci yayin rantsuwa cewa wata magana banda Imam Jalaluddin Suyuti duk malaman duniya ba wanda ya kawo ta na kawo mai ita a cikin littafai kusan sama da takwas dai kenan yayin rantsuwa wata magana na faɗa ce ya rantsa da girman Ubangiji babu ita a Fathul Bari na je na dauko masa ita a Fathul Bari kuma na sanya masa hoton shafin idan kuka lura malam Musa yana yin gaggawa cikin abubuwa yana yin karambani cikin abubuwa ilimin shi bai kai ba kuma sai ya zo ce dole sai yayi ni shawarar da zan bada kai hakuri malam Musa kai hakuri malam Musa kai hakuri malam Musa kai bincike ne zaka yi magana ku je da Allah kai hakuri in zaka yi bincike in zaka yi karatu kai bincike ne in kai bincike kar ka bar wani abu a ƙasa wanda ka san ka isko shi ka fito har shi ka hada ka fada ni nasiha nake maka ta Allah ba kuma so nake kai ta kunyata ba har abada ni in dai Allah ya ba mutum aran wani alhurma to ina masa ciwon wannan alhurma Allah ya kiyaye masa ita shi ma ya taya kanshi ciwon wannan alhurma so ban so kana kunyata ya kamata haka sannan abu na biyu ko in ce abu na uku zamu shiga tafsirin Malam Abubakar Gumi shin baka san da irin wannan matsalar ba a tafsirin Malam Abubakar Gumi ka zabi shi Ibrahim kadai kace zaka wa na kadi kace yawa annabi batanci amma ka bar Malam Abubakar Gumi a cikin tafsirin shi saboda shi malamin ka ne ikmil malamanku in sun yi abu daidai amma wasu in sun yi kuskure idan ku abun ya zama haka to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ku da amana addini ba ku da amana addini kar in tsawaita farko da nayi magana akan al-ilm ma'anan al-jahl wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin ay al-jahilin bi khabari yusuf wannan jiziya din wannan kissar mu ayyana lallai baka santa baka tin zuwan wannan ayoyin da suka zo sai karanta maka ya rasulullah shine ma'anar al-jahilina bi khabari yusuf ma'ana baka san wannan kissar baka santa ba baka santa ba da Hausa haka ake fasara baka santa ba to annabin ya santa shi ma'anar al-jahl bari kar in yi bayani da yawa sosai in taƙaita da abinda al-imam Tajuddin Subki ya faɗa a cikin jam'ul jawami al-imam Subki a cikin jam'ul jawami wanda jam'ul jawami din nan idan shi da shi kadai kai hujja to kai hujja da hujja dalili ya faɗa ya ce littafi ne da ya tattara shi yayi talhisin shi daga sama da littafai 100 ko kusan littafai 100 so da haka shi duk abin da ka gani a jam'ul jawami ilimi ne madarar shi aka take aka matso shi daga mabambantan littafai aka hada aka fidda rakida to a ciki yayi maganar al-jahl a cikin muqaddimar littafi a cikin muqaddima kafin yanzu al-kitabul awwal al-kitabus thani al-kitabus thalith zuwa littafi na karshe yayi maganar al-muqaddima a ciki yayi tattaro ilmomai da yawa ya zo sai magana akan al-jahl da yazo cikin al-jahl me ake cewa jahal sai ce intifa'ul ilmi bil maqsud kawai shine kore sani da abinda ake nufi wannan abinda ake nufi ya zama ba a san shi ba to shine jahal kawai yace wakila wasu ko suka ce a tasawurul ma'lumi ala khilafi hayati suranta abu abinda ya kamata a sani sai ka sawwara shi a sabanin yadda yake a hakikaci to shine aljahal wannan shine ma'anar aljahl to idan aka ce misali mu dauki ma'anar farko intifa'ul ilmi bil maqsudi abin nan da ake shine maqsudi idan ya zama na baka san shi ba to sunan wannan abun jahilci ba zagi bane ba aibi bane a yaren ilimi a mustala duk abin da baka san shi ba ka jahilce shi to wannan kissar annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ta ba so da haka ashe abinda shi radiyallahu ta'ala ya fassara ko ba shi ba ma da waɗanda suka fassara da wannan ma'anar ma'ana aljahilina bi khabari yusufa ko bi kissati yusufa ma'anar shi baka san wannan kissar ba kafin a kawo maka ba zagi bane ba aiwata annabi bane sun yi yare ne sun yi magana ne da yaren ilimi da yaren ilimi abinda malam Musa yayi kokarin ya rika kawowa yanda malamai suka rika ambatawa a wasu tafasir lallai ne jumhurtun malaman tafsiri ba su fassara shi da aljahilina bi khabari yusuf ba ko aljahilina bi kissati yusuf sai suka rika cewa as-sahih to amma a hakika wanda suka fassara shi da aljahilina bi khabari yusuf su suka fi dacewa da siyakin ayoyin su suka fi dacewa da ma'anan ayoyin su kuma suka fi dacewa da dalili wanda suka fassara da aljahili dalili al-imam Subki yace wa sahu az-zuhul anil ma'lum idan aka ce mutun ya samu sahu akan abu to daman ya san wannan abun kawai sai ya dan dauke masa daga baya sai ya tuno to wannan daukewar da kai daman ka saba ma sai sani ya dan dauke maka ka dan manta to shi ake cewa as-sahu to duk malaman tafsirin da suka fassara shi da as-sahih kamar yadda shi malam Musa je ya karanto har tafsiri guda 10 ina ko 11 duka waɗannan wanda suka fassara da al-jahilin sun fi dacewa da yaren ilimi ina ƙara nanata wanda suka fassara dan idan kace as-sahih kamar yadda al-Imam Tabari Allah ya kara masa yadda ya faɗa yake cewa wa in kunta ya Muhammadu min qabli an nuhiyahu ilayka la min al-ghabilin an dalika la ta'lamuhu wa la sha'miru wannan abin da al-Imam Tabari ya faɗa kenan mai mai fatawar Rahman yace la min al-ghabilin ay as-sahina ay qissat Yusufa la ta'lamuha ba ta haduwa wallahi ay arigil yuwa ta haduwa Allah ya saka masa shi ma mai wannan littafin din fatawar Rahman Allah ya saka masa da shi da ire-iren shi wanda suka yi irin wannan fasarar kamar at-tafsir al-ma'mun shi ma yayi irin wannan kamar da sauran tafsir din shi malam Musa ya kawo ajiya da kuma waɗanda ma bai kawo din ba dan tafsir da yawa ne to as-sahin an istati yusuf la ta'lamu ba ta haduwa din malam tajil kyau ba ta haduwa wanda yake al-jahilin bi khabar yusuf shi yafi dacewa da musala na ilimi dan in aka ce as-sahin a da man ka san kissar manta ta ne kai yanzu an tuna to na san yan izala ba za ta yi da wannan karatu ba cewa dama annabi ya sani to yaushe su a wurin su bai sani ba kan yanzu to tunda ku bai sani ba a musala ilimi al-mustalahu al-ilmi to al-jahilin ya kamata a fasarta wu so da haka tunda an samu su malamai sun fasara da al-jahilun da alimin al-ghalina al-jahilin bi khabar yusuf su ne suka dace da yaren ilimi su suka dace da yaren ilimi kuma ka ji da kyau wannan kalmar da ka hausantar da ita kake gaya wa amawa da ba malamai ba kake ganin cewa zaka harzuka tunanin cewa an yi sunnar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bacin ci ka zalunci al'umma wannan magana da nake in dai kana da adna ba'i a cikin ilimi kana da adna ilmam a cikin ilimi ka san me nake fara al-jahil ay al-jahlu intifa'ul ilmi bil maqsud akwai al-imam Shahabuddin al-Qurani da yazo sharhin jam'ul jawami a cikin ad-durrul lawami me ya faɗa yake cewa qauluhu wal jahl aqulu shi al-imam al-Qurani ke cewa ya arrafa al-jahl bi ta'rifaini shi al-imam Suki yayi ta'rifin jahilci da ta'rifi guda biyu ahaduhuma intifa'ul ilmi bil maqsud kamar yadda ya faɗa yake wasani tasawwurul ma'lum ala khilafi hay'atihi sai ke fan awwalu huwa al-jahl al-ma'ruf bil basir wa thani huwa al-jahl al-murakkab yace ko da yake shi al-imam Suki abinda ya fassara shi tarihi guda biyu da yayi to malamai ba su dauka ma'ana ɗaya ba ce ma'ana biyu ne akwai al-jahl al-basir akwai al-jahl al-murakkab to wannan na farko intifa'ul ilmi bil maqsud shine al-jahl al-basir tasawwurul ma'lumi ala khilafi hay'atihi shine al-jahl al-murakkab bayan yayi maganganu da dama ya yi ikirarin wasu abubuwa da zai ikirari da ya karshe zai ke cewa ya ce da annal jahala domin shi jahilci a yabdu ku binci fa'il ilmi bi shayi yana gaskata ne da koruwar ilmi da wani abu sanin wani abu duk lokacin da sanin wani abu ya kori gare ka to shi ne ma'anar jahilci shi daman tamaman jahilci kishi sani ne duk abin da baka san shi ba ka jahilce shi wannan a yaren ilimi kenan abu na biyu da na faɗa shin kafin shi Ibrahim radiyallahu anhu an samu wani malami nan dai na farko ina kalubalantar wannan maganar cewa waɗanda suka fasarta shi da al-jahilina bi khabar yusuf ay al-ghafilina wa in kuntum min qabli min al-ghafilin ay al-jahilina bi khabar yusuf ko al-jahilina bi khabar yusuf su suka fi dacewa da mustalah na ilimi fiye da wanda suke as-sahih dukkansu Allah ya saka musu da alkhairi dukkansu Allah ya saka musu da alkhairi amma yaren ilimi dai shi ne wancan kuma ka sani shi malami ko yana magana ne da yan uwan shi malamai ya kamata in faɗa muku wannan tafsirin da Shehu Barar radiyallahu ta'ala anhu tafsiri ne fa da yake yin shi irtijal ba fa shi ya zauna ya rubuta ba kamar yanzu nan wannan maganar da nake a wannan bidiyon a samu wani bawan Allah ya zauna ya kunna yana bi a hankali duk abin da na faɗi yana rubutawa kalma kalma in ya gama sai ce ga littafi na haka fa ake tafsirin Shehu radiyallahu anhu tafsiri ne da yazo ya zauna yayi shi irtijal ya tashi tafi shi radiyallahu anhu shine aka samu su bayan Allah suka zo suka rika dau kasa kasan aka tattaro suka rika dannawa harafi harafi kalma kalma suna rubutawa so da haka shi radiyallahu ta'ala anhu abubuwan da ya karanta ne na tafsirai mabambanta shi yasa wani daga cikin malamai shi malamin da ya fadi da ya wannan da ya hada wannan littafin shi shi Abdullah Ibn yake cewa bi ma fil ilmi katati wa tati bi ma lam yati qabtu bi kitab da tafsirin nan naka duk abin da ke cikin littafin zaka kai kana ta kawowa har ma wani abun babu shi a cikin littafin ma sai Allah ya maka ilhami shi a cikin tafsirin nan duk abin sura bi ma fil kutubi bi ma fil kutubi katati wa tati bi ma lam yati qabtu bi kitab so da haka shi Abdullah ta yana magana ne da malamai yake wannan karatun ya karanta tafsirai mabambanta shi radiyallahu ta'ala anhu idan yazo ya zauna duk abubuwan da ya san ya karanta su sukan dawo cikin kurwashi in yazo zabe ne yake yi wani ta'diri zai ta wani ta'diri zai kawo cikin ta'dirat na malamai wani tafsiri zai kawo cikin tafsir na malamai wani kauli zai kawo cikin aqwal na malamai radiyallahu anhu zaba yake yi to sai mu diba ko yanzu abinda zamu diba kafin shi akwai wani malami masanin tafsiri da duniya sheda ya san tafsiri wanda ya fassara shi da abinda Sheikh Ibrahim ya fassara idan ba a samu ba to sai Sheikh Ibrahim shi ya fara in an samu sai ya Sheikh Ibrahim sunnar wani malami ya bi kafin shi daga ciki akwai al-Imam an-Nafi wanda ya yi wafati shekara 710 idan ka dauki 290 ka tara da 440 zai baka ga 200 ga 460 ga 90 ga 40 130 700 yanzu gare shi da 34 ko da 3 733 wannan malam Imam Nasu rabon shi da duniya shekara 733 to tun baya da shekara 733 an yi wa wannan ayar fassara irin wanda Sheikh Ibrahim ya mata baya da shekara 733 an yi wa wannan ayar fassara irin wanda Sheikh radiyallahu ta'ala anhu ya mata me yasa malam Musa bai kawo wannan ba me ya faɗa Imam Zamar al-Imam Nafi yace wa in kunta min qablihi ad-damir yarju ila ma awhayna yace da Allah yake wa in kunta min qablihi ko da kuwa ka kasance min qablihi gabanin shi to damirin hudin wannan ga wa yake komawa sai yace yarju ila ma awhayna ai wa min wa in kunta min qabli an awhayna ilayka hadha al-qasas ko hadha al-Qur'an lamina al-ghafilina anhu kana daga mai rab kana daga wannan labarin sai cewa in mukhaffafa min al-thaqila wallamu fariqa wato wa in kunta in din wannan ita ce magana ta mukhaffafa min al-thaqila wallam lamina al-ghafilina fariqa bainaha wa bainan nafiya sai ce ya ali to yanzu zai fasar wannan yayi magana ne akan wasu kaidoji na nahwu sai ce ya'ani abinda Allah yake nufi wa inna sha'ana cewa shi sha'anin yanda yake wal hadisa da yadda labarin yake kunta ya rasulullah ka kasance min qabli iha'ina ilaika kafin mu yi wahayin mu zuwa gare ka minan jahilina bi kana cikin wanda basu san wannan labarin ba haka ake fassarawa al-jahilina bihi ai wanda ba su san wannan labarin ba ba jahili yadda ba haushe yake nufi an ce mutun jahili an zage shi ba a wanda bai sani ba a yaren ilimi ana ce mutun jahili ko ba zage bane duk abin da baka san shi ba ka jahilce shi wannan fassarar shekara 700 da yin ta yanzu kai ya ji 700 ma abin da yasa shi malamin ne ya rasu shekara 700 yanzu da 30 da wani abu to tun kan yarsu yayi kenan shekara 750 da me da yin wannan fassarar kafin zuwan Sheikh Ibrahim Malam Musa me yasa ke wannan abu ga wannan fassarar a littafin tafsirin da malaman duniya sun yarda da wannan tafsirin amma ya fassara ta shekara 700 da kusan 50 da yadda Shehu Ibrahim ya fassara amma dai ka tsame Shehu Ibrahim shi kadai radiyallahu anhu kace zaka zage shi kace ya yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam me yasa malami na dai kenan malami na biyu da ya fassara ta da wannan tafsirin shi ya mafi shekara 700 da rasuwa shine al-Imam Jarullahi Zamashkari Jarullahi Zamashkari a cikin al-Kashaf al-Kashaf duk malaman duniya ba wanda baya amfani in dai mutum yana da hannu a cikin ilimin tafsiri to zaka ji yana karanta al-Kashaf bi gaddi nazar cewa aqidan mai al-Kashaf mu'tazili ne amma ittizalin nashi wa malamai sun ce in ba malami ne yankin shakku ba ba zai fahimci ma ya sa wani aqidan shakki ba so da haka bi gaddi nazar na cewa al-Imam Jarullahi Zamashkari mu'tazili ne amma tare da haka duk malaman ahlus sunna wal jamaa suna amfani da tafsiri shi malaman ahlus sunna wal jamaa kaf ban cire ma ba sai wanda ya tsira kanshi amma suna amfani bito bari in ce jamhur shi kenan bari in ce jamhur dan za a iya samu wani ce shi baya yi in ce maka jamhur na malaman ahlus sunna wal jamaa suna karanta tafsirin shi suna istishhari da tafsirin Zamashkari yana ɗaya daga cikin tafsiran da duniya ta yarda tafsiri ne wanda malami ne yake Jarullahi Zamashkari ya rasu tun shekara 538 so da haka yanzu da yin wannan tafsirin na al-Kashaf kusan shekara 900 dan ya rasu shekara 538 538 ba fa shine shekarar da ya rubuta al-Kashaf ba ya rubuta shi kan yarsu ne ka kaddara ya rubuta shi kafin shekara 5 da rasuwar shi kenan yanzu tafsirin shekara 900 to al-Imam Zamashkari Jarullahi Zamashkari ya fassara wannan ayar da yadda Shubran Abdullah ne fassara ta shekara 900 zuwa yau kenan kafin Shubran da shekara 800 da wani abu an fassara wannan ayar da yadda Shubran ya fassara ta kuma malami ne ya fassara ta ko malamin da duk malaman duniya sun cire masa hula akan ilimin tafsiri shine Jarullahi Zamashkari me ya fassara yace wal ma'ana ma'anan wa in kunta min qablihi lam yughadilin yace wa inna sha'na wal hadith kunta min qabli ihaina ilayka min al ghadilina anhu ay min al jahilin bihi min al ghadilin ay min al jahilin bihi kana cin waɗanda ba su san wannan labarin ba ma kana laka fihi ilmun qattu tunda aka kwata-kwata ba ka da ilimin wannan labarin sai yanzu da aka maka wahayi ya Rasulullah wala taraka sam'aka tarfun minhu ko wani dan gefe nashi kaje nashi ma ta ilimin bai kwangwashi kunnan ka ba ya Rasulullah wannan fassarar da yin ta bana shekara 100 kafin Shehu Ibrahim ya zo ya fassara ta da haka shekara 800 da wani abu sannan Shehu Ibrahim ya zo ya tsara abinda nake so in faɗa muku Shehu Ibrahim malami ne in zai magana abinda malamai ne suka rubuta yake faɗa ko da ku baka ganshi da littafi a hannu ba har da cewa yake yi su Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ai ba ga al-Imam Shafi yana faɗa ba ilmi ma yahay to mayan mamce to bauni kalbi wi'a'u lahu la batna sanduki in kuntu fil bayti kana al-ilmu fihi mai aw kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi eh yace ni ilmi na tare muke inda dunna ne fa yana bi na zuciya ta ne ma'ajin ilimin ba akwati na da nake ajewa ko kanta ba wanda nake yin hotuna a banki ina cewa turo mun kudi in sayo su ba shi wani in ina gida ilimin yana gida in ina kasuwa ilimin yana kasuwa haka Shehu radiyallahu ta'ala anhu yake gata mala to da wannan abin da ya karanta ba mintin ka'idar su bane ya tsinto shi ne daga tafasir mabambanta sannan sai yayi amfani da usulubi na ilimi me usulubi na ilimi da ya auna sai ya ga a mutsala na ilimi wa in kunta min qablihi la min al-ghadilin ba min as-sahin bane ba dan as-sahu shine az-zuhul an al-ma'lum abinnan da man ka san shi yanzu dai ya dan dauke maka ne sai ake maka sai ake sahau amma da baka san shi kwata-kwata sai yanzu ka san shi to suna abin jahannu a yaren ilimi to da kace shawara da yake kalli waɗanda suka fassara da aljahilina bi khabari su da asahin an khabari su sai ga waɗanda suka dace da musala na ilimi su ne da kace aljahilina bi khabari yusuf saboda ma'anar annabi bai san abin ba kwata kwata sai yanzu da kai wahayi amma waɗanda suke asahin suna nufin da man ya san kisan ras kawai yanzu ta dan dauke masa ne tuna far kawai akai to kai Musa sai ka zaba dama annabi ya san ta idan annabi ya san ta tun kan Allah mai wahayi annabi ya san labarin wannan to lalle lamina sahih ake nufi al-ghafirin as-sahihin ake nufi in ko bai san ta ba kwata kwata to al-jahilin bi hadhihi al-qissa sai ka zaba in bai san ta ba kwata kwata to dole ka dau fassara wannan kace al-jahilin biha in ko da man ka yarda annabi ya san ta mantawa kawai yayi yanzu tuna mai Allah kawai yayi dama tun kan Allah sanin da shi ya sani to sai ka ce as-sahih wannan shine yare ilimi as-sahu az-zuhul al-ma'lum al-dalu intifa'ul ilmi bil maqsud sai ka zaba wanne ne ya faru da manzon Allah kafin kisan yusufa idan annabi bai sani ba kwata kwata kafin lokacin sai da Allah ya sanar da shi to kan lokacin ya jan kisan sallallahu alaihi wa alihi sallam yare ilmi ƴan uwana masu dina da Hausa ku rika fahimta in an ce jahalu anan ba ana nufin jahilci irin yadda ni da kai Hausawa muka dauka ba ma'ana ba ka san shi ba da shine ko ma'anar jahala anan wurin ake nufi ba zagi bane baka san shi ba da shi ma Musa ko ya tabbatar Allah bai san kinsa ba da shine akidar man Musa shine ma akidar shi saboda haka wannan shine abin da zamu faɗa bayan shiru Ibrahim ya wuce an samu wani malami ya biyo baya ya ƙara cika wannan fassara sai ya ce eh an samu a duba tafsirin Zuhaili irin kin manyan malaman da kasar Syria ta yi da Misra ya yi wafati 2015 din nan shekara shida ta wuce Allah ya masa rahama yana da littafi a tafsirul wafiq a cikin a tafsirul wafiq wanda malamin nan al-Imam Zuhaili ya yi wafati kamar yadda na faɗa shekara shida da ta wuce shi ma ya maimaita wannan tafsirin yadda ya faɗi ta yadda shi fara yin faɗa yace wa in kunta min qabli ma auhayna wa in kunta min qabli ma auhayna ay min qabli iha ina ilayka min al-ghafilin amma arrafnaka ka kasance daga cikin waɗanda ba su san abin da muka sanar maka shi ba arrafnaka bihi min al-qasas daga wannan situation wa alamnaka da abin da muka sanar da kai min shu'unil umami daga shaqunna na al-ummatai ay min al-jahilin bihi in jali ma muzo hayi fala ilma laka bihi qattu ma'ana kana cikin waɗanda ba su san shi ba wannan labarin wannan kisar ta zuwa ya rasulullahi da baka san ta ba sai yanzu da muka maka wahayi to idan Musa yana da da'awar cewa annabi da man ya san ta tinka Allah ya sanar masa da ita sai mu sai zo mana bayani sai zo mana bayani dama annabi ya san tinka Allah ya sanar da shi dama annabi ya san kisar sai zo bayani idan dama annabi ya san kisan tinkan Allah ya sanar da shi to lallai mun san yanzu sahawu ne ma'anan gafla din nan idan ku da annabi bai san ta ba sai da Allah ya sanar da shi nan jahili ne ma'anan gafla din nan kuma duka ba zagiye shi duka ba zagiye shi sai ce wai sha'anuka yanda sha'anin naka ya rasulullah sha'anin qaumika irin sha'anin mutanenka ne la ya'lamuna min qisasil madin kafin ka zo ka ba su labarin kissoshin nan na magabata na waɗanda suka shude ba su sani ba to kai ma sai da ka sanar da su suka sani to kai ma kafin Allah ya sanar da kai ba ka sani ba sai da Allah ya sanar da kai haka sha'anin kai ya rasulullah la ya'lamuna min qisasil madi wa akhbarihi shay'an ba su san komai ba daga kissoshin waɗanda suka shude da labarin su wannan shine magana akan tafsirin shehu ga yadda to tambaya anan Malam Musa ba ta san cewa kafin shi Ibrahim da shekara 100 ta an yi wa wannan ayat wannan fasara ba bayan nan yanzu bayan nan da shekara 730 aka dawo aka sake maimaita mata irin wannan fasara sannan kwanan nan a ƙasa da shekara 20 aka zo aka sake maimaita mata irin wannan fasara baka san waɗannan ba idan baka sani ba to ina baka shawara in zaka zo kai magana ka rika yin bahasi mai zurfi kafin kai magana idan kuma ka sani ka koye menene dalilin boyewa so da haka kana san ka haƙinci mabiyanka ne dan ka ziga su zage wani bawan Allah sai ka koye abin da ilimi ne ya tabbatar da shi wanda in ka fuddo shi mutane za su gane in ka fuddo shi mutane za su gane ba za su zage shi Ibrahim ba kai kuma so kake dole sai an zage shi to ma'aji wannan wannan gashi dai nayi bayani akan wannan tafsirin na Shu'ub rahimahullah yadda ya fassara ayar nan an fassara ta da wannan fassarar banan shekara 900 aka sake fassara ta da irin wannan fassarar banan shekara 700 da kusan 50 an kuma sake maimaita mata irin wannan fassarar banan da kusan shekara 20 ko duk malamai ne suka fassara ko duk littafan sa har yanzu in ka je kasuwa ka bada kuɗi za a baka suna nan suna yawo a duniya kuma daga wancan zamanin banan shekara 900 zuwa yau ba a samu wani malami da ya zo ya ce al-imam jalilahi zamashari ya yi wa annabi batanci ba ya danganta ma annabi jalilahi saboda malamai sun san me yake magana a kai dan uwansu ne malami suna gane yaren da yake magana da shi bayan nan da shekara 700 zuwa yanzu ba a samu wani ya zo ce al-imam an-nafi ya zo ya jingina wa annabi batanci ba duk malamai kuma sun karanta wannan tafsir din ba sai riski wannan abun ba to daya biyu kai yanzu Musa asali suna da karshi wannan daya biyu imma jahilci ne yasa kai fahimci abin a haka malamai da su malamai da ba su fahimci haka ba imma duk malaman da suka wuce bayan shekara 900 din nan dukkan su jahilai ne ba su gane wannan illar ta yi wa annabi batanci ba a baya sai yanzu da kazo dukkan waɗannan malaman baya ilimi imma kuma a'a kana so ne ka yi munafici ka zagi wani wani kake so ka ba sharri da ke ka san masu bibiyan ka ba malamai bane sai kake so ka yi da su shine ɗayan biyu kawai to wannan shine tambayar mu ga zuwa ga Musa abu na gaba da zan ce shin yanzu Musa baka san cewa malamin ka Abubakar gumi ya jefa annabi Musa da jahilci ba kuma akan kalmar ma da bace kamar da jahilcin ba ya jefa annabi Musa da jahilci kuma shi yanzu wannan zan kawo shi a tafsirin Hausa tafsirin da kake ji ni da kai yaran da kake ji ni da kai tafsirin shi na Hausa ba ma da larabci balle ake sai abba juna wa ha wajen kuma musalahat na ilimi da Hausa yayi yace wa annabi Musa jahili yace wa annabi Yaqub batacce kazumi nace yace wa annabi Musa jahili yace wa annabi Yaqub batacce baka san da wannan a tafsirin malamin ka ba hukum ba to yanzu sai ka zo ka kare mana wannan magana inda yace wa annabi Musa jahili ya zo fassara kalmar ko ayar alquran cikin surati shu'ara inda fir'aun ya masa cinke yayi wa annabi Musa ya cinke alam rabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alaka allati fa'alta anta min al-kafirin annabi Musa ya ce masa qala fa'altu ha idan wa ana min ad-dallin mi malamin kai fassara wannan wurin Abakar Gumi dan Allah wanda yake da tafsirin boko wanda Abakar Gumi ya fassara da Hausa boko ya dauko suratul shu'ara ya dauko aya ta 20 ga abin da Abakar Gumi yake da zai fassara wannan ayar qala fa'altu ha idan wa ana min ad-dallin sai Abakar Gumi yake yace na aikata shi a lokacin ina daga masu jahilcin fushi menene alaƙar min ad-dallin da jahilcin fushi a faɗa mana wani malami ne yanzu dai abinda ka zargi Shu'ub Ibrahim mun kawo maka a magabata malamai sun fassara da yadda Shu'ub Ibrahim ya fassara harafin bi harafin bana da shekara 900 kuma wannan tafsirin tunda aka yi shi ke shiga hannun malamai har yau ba su yi wa wannan kalmar rabbi ba yadda aka fassara to kai yanzu sai ka kawo mana ina ne ad-dalli yake ma'anin jahilin fushi wanda fushi ya jefa cikin halin jahilci a ina ka samu wannan malamin ka yayi haka a tafsirin shi da Hausa ya rubuta yaran da ni da kai muke ji ba mu bukatar kowa mana fassara yace na aikata shi a lokacin ina daga masu jahilcin fushi inji malamin ka me yasa baka ce ya zargi annabi Musa yayi wa annabi Musa fatan ci ya sufanta annabi Musa da jahilci ba me yasa sannan yazo ya ce wa annabi Yakubu batacce abin da yake a cikin ayar alqur'ani wanda suke cewa in zalu la yusuf wa akuhu habu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dhalalin mubin mimana baka kuma ya fassara shi a tafsirin boko kan muje tafsirin shi na larashi na rabbul azhar zan fuddo abubuwa da yawa a ciki a tafsirin shi na larashi na rabbul azhar in ka hada da wannan fassarar da wannan ayar da kuma can gaba inda sai ta tallahi innaka lafi dhalalikal qadim me ya fassara bari in karanto yadda ya fassara a aya ta takwas mai tafsirin boko na bakar gumi ya dauko tafsirin boko na bakar gumi a suratul yusufa a aya ta takwas mai abakar gumi rubuta yace a lokacin da suka ce lalle ne yusufu da dan uwansa su ne mafiya soyuwa ga ubanmu daga gare mu alhali kuwa mu jama'a guda ne lalle ubanmu hakika yana cikin bata mabayyani wani sai ce ai qur'ani haka yake faɗa inna abana lafi dhalalin mubin sai in ce duk malamai abinda suke fassara wannan bata din nan wannan dhalalin khata suke ta khata'un kuskure lalle abinda baban mu yake yi din nan kuskure haka duk malamai suke fassara ayar wannan amma Abubakar Gumi sai ce abinda baban yake yi bata ne bata annabin Allah yake liƙawa bata idan annabawa batattu ne wa zai shige da wasu duk malamai na faɗa ma duk malamai ban yi istisna'i ba duk malamai ba wanda ya fasarta wannan da ma'anar dala dukkan suna fasara shi da ma'anar khata'u ban ma istisna'i ba dukkan suna fasara da ma'anar khata'u har ma al-Imam al-Qurtubi yace duk wanda ya fasara yace ko su ƴaƴan Yusuf da Yaqub da sun faɗa da nufin fata da sun zama kafirai inda Imam al-Qurtubi zan kawo wurin to ashe yana nufin duk wanda yazo ya fassara wannan kalmar da ma'anar bata ya zama kafiri kuskure ake cewa duk malamai amma har a tafsirin shi na rabbul azhar da yazo fassara wannan aya bai faɗi kuskuren ba zamu ga wurin to malamin ka ya cewa annabi Yaqub batacce a wurin da malamai in sun zo fassarawa inna abana lafi dhalalin mubin suka ce hakika baban mu yana cikin kuskure karara abinda ba yake kuskure ne karara haka ake fassarawa gumi yace bata da ya koma cikin aya ta 95 tallahi innaka lafi dhalalikal qadim me yace suka ce tallahi lalle ne kai hakika kana cikin batar ka da dadda batar ka da dadda bata ya danganta wa annabi Musa jahilci akan fassar qalu anhu haizan wa ana min ad-dallin yace ma'anar shi wai jahilcin kushi in ja baka gudu anan inna abana lafi dhalalin mubin yace bata mabayyani malamai ku suna ta kuskure bari in karanto a gurguje tafsiran malamai me suka fasarta wannan dalal din sun fasarta shi da bata ko sun fasarta shi da kuskure sai mu zo kan littafi shi raddul azhar ila ma'an alquran da yayi na larabci gashi dai an hausa kiru da muzi yake bata bari mu ji a cikin na larabcin yake khata'u din ko bai ce ba zan amma zan fara da malaman tafsiri da nace malaman tafsiri gaba ɗaya in suka zo fassara wannan ayar sai dai su ce kuskure ba ka ta bata ga mawdu'at tafsir bil ma'sur ko at-tafsir al ma'sur yake cewa an Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam min tariqi Wahab fi qawlihi inna abana lafi dhalalin mubin ana lafi khata'in min ra'ayhi ma'ana lafi dhalalin mubin lafi khata'in min ra'ayhi yana cikin kuskure a wannan ra'ayin nashi na fifita yaran shi guda biyu akan mu wannan shine abinda yazo a cikin masu tafsirin masu tafsiri na biyu tafsirin Ibn Jarir al-Qutni Ibn Jarir al-Tabari Sheikhul Mufassirin me ya faɗa nan yace inna abana la fi dalalin mubin ya'nuna suna nufi inna abana yaqub haqiqa babanmu yaqub la fi khata'in yalla yana cikin kuskure din fi'ili na daga wannan aikin da yake yi fi isarihi yusufa cikin fifi ta yusufa wa akahu da dan uwan shi min ummihi wanda suke uwa daya wato binyamin kenan alaina akan mu bil mahabbata da soyayya ya fi san waɗannan yaran guda biyu ɗan ɗaki ɗaya akan mu lalle abinda baba yayi din nan kuskure kuskure wa ya'ni bil mubin da yake na fi dalalin mubin dalal ka ya fassara shi da khata ko ya anuna inna abana yaqub la fi khata'in sai ce wa ya'ni bil mubin da yake mubin annahu khata'un yubayyin an nafsihi annahu khata'un liman ta'ammalahu yake ma'ana ma'ana wannan wannan kuskuren bayyananne ne yana bayyanawa daga kan shi shi Yaqub cewa abinda ya kuskure ne liman ta'ammalahu wa nazara ilayhi ga duk wanda ya tsaya tunanin shi ko ya dube shi da nazari zai san abinda aka kuskure wannan shine tafsiri na biyu da me ya fassara dalal da khata'u amma gumi ya fassara shi da batar tafsiri na uku shine al-wajib na al-walidi yace inna abana la fi dalalin mubin yace ma'anan shi dalla bi itharihi yusuf akahu alaina sai fassara ma'anan dalla yace dalal khata yace anan kan baban mu ya kuskure bi itharihi yusuf wa akahu alaina da fifi ta yusuf dan gon shi da yake akan mu sai yayi karin bayani sai yace dalal khata ma'anan dalal anan ka ji da kyau malam gumi ba bata ake cewa ba kuskure ake cewa khata kuskure tafsiri na uku shine tafsirin fatahur rahman fi tafsirin qur'an ni mujir jin alim me fasarta yace inna abana la fi dalalin mubin ay khata'in min ra'ayi yana da kuskure cikin ra'ayin shi zahir kuma wannan kuskuren bayyananne liftiyarihi ma alaina saboda zaben da yawa waɗannan ƴaƴan guda biyu akan mu sai yace wa laysal muradu ad-dalal al-din ba yana nufin cewa yayi fata a cikin addini ba ana nufin kuskure a ra'ayin shi ra'ayin shi dan dai abin da ya bashi kuskure ba fata addini ba abokan gumi sai yayi fata sai yayi fata mun ji tafsiri na hudu tafsiri na biyar shine tanwirul mikbar min tafsiri ibn abbas wannan daga tarjumanul qur'an hibrul umma ko habrul umma da ana karantawa hawo nan ayi masa fataha ko ayi masa wasali kuma ko ayi masa wasali kafa da ana karantawa fataha ko kafa tafsirin da Fairuz Abadi ya tara shi mi ya ruwaito daga Imam Abdullah ibn Abbas yace inna abana la fi dalalin mubin ga fasara sahabi yace fi khata'in bayyin lallai baban mu yana cikin mabayyanin kuskure fi hubbi yusuf cikin soyayyar shi ga yusuf wa ikhtiyarihi da zaben da yayi wa yusuf alaina akan tafsiri na nawa na fada jama'a tafsiri na biyar masha Allah tafsiri na shida shine tafsirul salabi al-kashf wal bayan an tafsir al-qur'an me ya fasarta yace inna abana la fi dalalin mubin khata'in bayyin kuskure bayyananne min isarihi yusuf daga bibi taro da yayi Yusuf wa akahu da dan uwan shi alaina akan mu tafsiri na bakwai shine tafsirul karim ar-rahman li abdurrahman as-sa'di abdurrahman as-sa'di yayi wannan tafsirin me ya fasarta inna abana la fi dalalin mubin ay la fi khata'in bayyin yana cikin kuskure a bayyane karara haythu faddalahuma alaina ta hanyar da ya fifita su akan mu min ghairi mujibin ko ba tare da wani dalilin da zai wajabta masa yin haka ba da rahu wanda muke gani wala amrin nushahidu ko wani al'amarin da muke gani duk ba daya tafsiri na tare shine at-taysir fi tafsir na abi haf an-nafi mi yace inna abana la fi dalalin mubin sai ce ay khata'in bayyin kaji fa dukkan malaman shi zan ce duk malaman fa banda gumi shi har a tafsirin shi na Larabci bai yi haka ba zamu ji me shi ai inna abana haqiqa baban mu la fi zalalin mubin ay khata'in bayyinin bi izari sunayn ala ashra me yasa muka ce baba ya kuskure yanzu ya zaka dauki mutum biyu ka fifita su akan mutum goma ma'atiwa'ihim fi kaunihim auladan lahu tare kuma da cewa da wannan goman da wannan biyu duka ƴaƴan shi ne da a ce goma ƴaƴan wasu ne biyu ƴaƴan shi idan ya fifita biyun akan goma ba komai amma goma ƴaƴan shi biyun ƴaƴan shi za ku biyu ya bar goma wannan kam an yi kuskure in ji ƴaƴan shi wa ma'atidaril asharati ala al-itiyali ala wahidin sai sannan kuskure na biyu da muke ganewa baba yanzu idan yazo ya tattara mutanen nan biyu yace su kawai yake so mu goma fa in muka hada kai zamu iya hada wata dubara da zamu cutar da waɗannan biyu ba za su iya ramawa ba in abin ya kai mu gefe so haka wannan shine kuskuren da muke gani in ji wannan mai tafsiri at-tafsir fi tafsir abi hafdu nafsi yace wa aidan har yanzu annabi yace wa aidan huwa fi ghalati har yanzu kuma ya samu ghalati ya samu rikicewa ya samu kuskure har wai fi tadbir amrin duniya cikin tsara lamuran duniya idan halu an fa'u da bumin yusuf wa binyamin domin idan amfani ne zamu yi mu dinnan mu goma kuma manya sai mun bi masa amfani fiye da ƴaƴa biyu kuma yara li anna domin mu dinnan naqumu fi abwalihi mu muke tsayuwa da sarrafa dukiyar shi kula masa da dukiya wa mawashihi da dabbobin shi wa aidan har wayin da baba law am an nazar zai tsaya yayi duba sosai lam ya amal su a aqibati hadal ikhtiyar bada bazai da zai tsaya duba sosai to bazai amuntu da illar karshen wannan zafin da yi ba domin li tahasul aqarib domin zai kawo hasada tsakanin makusanta wa hada udul minhu an tariqi ar-ra'y wannan kan karkata ne daga baba akan labarin akan hanyar ra'ayi istislahi al-aulad cikin neman gyaruwar ƴaƴa wannan abin da ya zaba in dai yana son ƴaƴan shi su gyaru ne wannan abin da ya zaba in dai yana son ƴaƴan shi su gyaru ne to gaskiya akwai kuskure an fahimta wannan kenan tafsiri na goma al-jami' li ahkamil qur'an al-imam al-qurtubi الإمام القرطبي جزء فسر ما يشي لم يريد ضلال الدين لذلك إن أبانا لذي ضلال مبين الإمام القرطبي أشياء الجميلة هكام القرآن سيشي باسا نشم فتا أشن الدين باسا نشم فتا أشن الدين سي قرطبي يشي إذ لو أرادوه دومن دا قوسو يا إنن سكي نشم فتا أشن نشم بابن سياسا فتا أشن الدين lakanu ko faran da sun zama kafirai bal aradu sai dai bari dai abinda suke nufi lafi zahabin alwajin tadbir ya bar fuskar da ya kamata ya tsara lamurra fi isar laili ala ashra cikin wannan fifi tadbir da ya akan goma to ya tafi ya bar hanyar da ta dace wajen tsara abubuwa akan dai ma'aftiwa in fil intisal ilai tare da cewa da biyun nan da goman nan matsayinsu ɗaya ne wajen dangane da shi wakila wasu malaman suka ce lafi khata'in bayyinin yana cikin kuskure bayyananne bi izarihi yusuf wa asahu alaina ta hanyar fifita yusuf dan uwan shi da ya akan mu tafsiri na wannan shine na tara aljami da kamil qur'ani da kawo tafsiri na goma shine tafsirul bagawi me yake inna abana lafi dalalin mubin ay khata'in bayyinin ma'anan shi yana cikin kuskure bayyanan ne fi qisarihi yusufa wa aqahu alaina wa laysa al-muradu min al-fara ba yana nufin fata tafsiri na 11 shine tafsirin shi ibrahim radiyallahu ta'ala nufi ya tafsir yace inna abana la fi dalalin ay khata'in haqiqa babun yana cikin dalal ma'ana khata'in mubinin bayyin yana cikin khata'in bayyin bayyanan nan kuskure bi qisarihi ma alaina da fifita su biyu a kan mu goma wannan su ne tafasir guda 11 na 12 da na 13 abin da yasa na jinkirta su shine tafsirin Jalalaini da tafsirin Rajul Azhar na Malam Abdul. Tafsirin Jalalaini abin da ya fassara tafsirin Jalalaini zan faɗi dalilin da yasa zan hada su su biyu ni magana tare akan su yace a tafsirin Jalalaini abin da yake inna abana la fi dalalin khata'in mubinin bayinin da isarihi ma alaina daidai da yadda shubran ya fassara shi fi da tafsir daidai da daidai ko karin harabi babu da dalalin da fi da tafsir to amma Abubakar Gumi shi da yazo fassarawa ne fassara ga abin da ya fara cewa da Azhar inna abana la fi dalalin mubin bayinin bi isarihi ma alaina ko wani zai ce me bambancin sai yake bambancin shine ya cire kafau a tafsirin dalalaini inna abana la fi dalalin sai suka rufe aya suka yi sharhin dalalatin tukunna yace kafau sai yace mubinun bayyinun bi isarihi ma alaina haka yake a dalalaini amma Abubakar kuma da yazo sai cire wannan kafau din kuskuren wannan da duk malamai suke fasara dalalatin shi a tafsirin shi wanda yake da Rajul Azhar ila ma'anin Qur'an Abubakar kuma tafsirin shi da na Larabci ya dauko ya duba wannan ayar cikin surati Yusuf inna abana la fi dalalin mubin ya gani Abubakar Gumi bai kawo kafau din nan ba cire shi kuma da gangam kun san me yasa nace da gangam Abubakar Gumi ya faɗa a Fatima na littafin shi na tafsirin wannan na Larabcin da Rajul Azhar ya faɗa ya ce lafuzan jalalaini bai ƙara akan su ba sune ya kwafo a cikin tafsirin shi sai dan ƙara-ƙara da yi a cikin tafsirin jama'a bari ku ji abin da yake gashi ya faɗa yace walam ukhalif alfazal imamai ban saba da lafuzan limaman nan na tafsiri guda biyu ba aljalilai ne masu girma sune Jalaluddin al-Muhalla wa Abdurrahman al-Suyuti sai ce ban saba da lafuzan su ba shi wannan tafsirin illa bima ashara ilayhi imam Sulaiman bin Umar ash-Shahir bin Jamal sai dai ko abinda al-imam Sulaiman bin Umar wanda aka fi shahara da aljamal yayi ishara zuwa gare shi fi hashiyatihi alayhima cikin hashiyar da yawa dalalaini fi kitabihi alfutuhatil ilahiyya bi tawdihi tafsir aljalalaini lidaqaiqil khafiyya abinda nake san fada anan Abubakar Gumi ya ce gashi yace walam ukhalif alfazal imamain dalilaini Jalaluddin al-Muhalla wa Abdurrahman al-Suyuti yace tafsirina ban saba wa lafuzzan Jalalaini ba kuma in ka dauko tafsirin nashi zaka gane haka duka Jalalaini ne a ciki banda wasu ɗan ƙara-ƙara da ake samu kamar a mawdu'u ar-ra'isi kaza 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 din wannan shine abin da yake ba daga cikin Jalalaini ba sai kuma abin da ya shafi faɗa da kanshi abubuwan da yaga yana da buƙatar kawo su wanda yaga suna da amfani jamal ya kawo sai dauko daga hashishi zai sanya to abun mamaki idan Jalalaini ya zo kwafewa to a Jalalaini da yake inna abana la fi dalalin sai yace khata'in mubin ai bayyinin bi isari ma alaina sai Abubakar Gumi ya cire wannan khata'u din da gangan kuma bayan kuku waye ma'anan shi Abubakar Gumi bai yarda ma'anan dalal anan kuskure bai bayyana ba shi kawai bata yake so a cewa annabi ya kuma ya shi ne kawai dalilin shi na cire na cire in ba dan haka ba a faɗa mana in an ce ba haka yake nufi ba a faɗa mana mai ya sanya ya cire khatau din bayan littafin da yaje ya kwafo akwai khatau a ciki amma shi sai cire dai kenan na biyu yayi tafsiri shi wannan na Larabci Rajul Azhar yayi shi ya kare a shekarar 1972 ya kare shi ran Lahadi shi daga watan August 1972 daidai da 26 ga Jumadal Akhir Jumadal Thaniya 1392 yayi wannan littafin na arabi da ya tira khatau dan ya gaya wa duniya cewa yana nufin shi bai yarda kuskure bane wannan baka ne kawai Yakuba yayi batacce ne Yakuba kamar yadda yake faɗa sai ya zo bayan nan da shekara 7 sai yayi wannan tafsirin na boko yayi wannan tafsirin na boko a 1979 shekara 7 bayan ya gama na Larabcin ya zo yi na boko a nan na bokon sai ya ƙara fitowa duniya fili da abin da yake nufi shine sai yayi waccan fasara yace yace hakika da lalle uban mu hakika yana cikin bata mabayyana al'umma musulmi mu kula da kyau Abubakar Gumi ya danganta wa Annabi Yaquba fata kuma babu uzuri ko duk malaman duniya din suka zo lafi dalalin sai sun ce lafi khata'in amma Abubakar Gumi inda ma ya kafo kuma a ƙarshen littafin yace shi bai saba da dalalin ba ashe a nan wurin da kaga ya cire wannan khata'u din da gangam ya cire tunda yace dalalin ya kafo ya faka da kai shi dalalin ya kafo yaron Allah ba da shafin shi bane amma yanzu ya cire khata'u mun dauka ko tafin kera ne ko wani abu bayan nan da shekara bakwai da yazo fasara da Hausa sai ce bar ku ji Hausawa da ku fahimci mai nake nufi ina nufin Yaquba ba bata ba kuskure zan ce bata yayi lalle ne uban mu yana cikin bata mabayyane haka yake babu bukatar sai mun ji wani ya fasara mara da Hausa yayi lafi zalalin mubin to Abubakar Gumi a tafsirin shi ya danganta wa Annabi Yaquba fata kuma ina ƙara fada duk duniya ba malami dai tar wanda bai fassara wannan fata din ba wannan zalalin din da khata'u babu dukkan sun ji ma'anar zalala anan ma'anar khata'u ne banda Abubakar Gumi shi kadai a tafsirin shi na Larabci ya cire ma'anar khata'u kawai ya bar shi akan lafi zalalin mubin ai tunda ya fifita ya ɗan shi biyu akan mu goma da ya bata kuma sai zo ya baida mana shi da Hausa yanda kowa zai gane ba gardama to muna tashin Musa asalin izala ya zo ya kwaci Abubakar Gumi anan mu yanzu anan muna zargin Abubakar Gumi da kafirci tunda Imam Al-Qurtubi ya ce ƴaƴan Annabi Yaqub da sun yi nufi cewa wannan abun yana nufin bata ba kuskure ba to su ma da sun zama kafirai kamar yadda muka karanta za su yi littafin da kurkuri lam yuridu dalalatin iz law araduhu lakanu kuffaran an fahimta to amma sha Abubakar Gumi sai yazo duk malaman duniya gaba ɗaya sun tafi akan khata'u shi kuma sai ya ce yazo ya fassara mana da Hausa bayan shekara bakwai yazo ya ce mana kawai ma'anar shi lalle ne uban mu hakika na cikin bata mabayyana ai da Hausa zai iya rubutawa a cikin tafsirin ya fassara ta da ma'ana ba da kalma ba sai ce lalle ne uban mu hakika yana cikin kuskure karara yadda duk malamin suka fassara da fi khata'in da sai fassara da Hausa amma da ke shi ba kuskure yake so ba shi sa ya cire shi a nan Larabcin anan Hausan kuma ya bayyana shi da ma'anar kuskure yake bata inda fassarar kalma da kalma kadai ya dogara da yi a cikin tafsirin shi na Hausa to da anan da yake qala fa antu ha idan wa ana min ad-dallin to da bai ce masu jahilci gushi ba da sai ce in fassarar kalma da kalma zai anan ma da sai ce a a ai Fir'auna kai hakuri ai qala sai ce qala ya ce fa antu ha idan wa ana min ad-dallin lokacin da na aikata haka ina cikin batutu me yasa bai fadi batutu ba a wurin sai ce ina cikin masu jahilci gushi ina jahilcin kushi yazo nan gurin ina jahilcin kushi a cikin kalmar dalil ashe yana fassara ayoyin da ma'ana in yaso to anan me yasan yayi ka fassara ta lalle baban yana cikin kuskure ba bayyane yadda duk malaman tafsirin duniya suka fassara sai ya kiya yace bata to muna tuhumar Abubakar Gumi da zargin ko da dorawa Annabi Yaquba bata da kuma tuhumar da kuma sufanta Annabi Musa da jahilci sai a zo a kare mana wannan kafin a zo a ce shi ko shi Ibrahim gashi wannan fassarar da yayi an samu malamin da ya fassara haka bayan shekara 900 an samu wani bayan shekara 750 ya fassara an samu wani bayan shekara 20 da wani abu ya fassara haka duka yadda shi Ibrahim harfan bi harfin yadda ya fassara nan kace yayi kuskure wasu sun fassara kafin shi kuma wasu sun fassara bayan shi ko duk malamai sun bi kan littafin nan ba sai ga kuskure ba sai kai amma Abubakar Gumi abin da ya fassara wannan aya ba malami ɗaya ke fassara ta haka ba malami ɗaya a duniya in akwai muna kalubalanta ɗaya can a duniya da yake salalu anan ba khatawa ke nufi ba muna kalubalanta shi kadai ne ya riga yi malamai da fassarawa da bata daidai ma inda suke sanya khata'u ya tire saboda shi bai yadda khata'u bane shi ko aure shi bata ne ko bayyanannan kwatan da baya bukatun sanya karin bayani shi ma'lumin ne duk darura ta fahimta muka gumi so dan ka wannan shine halkar mu ta farko mai taken asadu ga amfarka insha Allah za mu ci gaba da bibiyar shi akan wannan karatun da yake yi taken karatun mu kar amanta asadu ga amfarka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi wa aghli wal khatimi lima sabaqa na sallallahu alaihi wa sallam al-haqq al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين